Hafsat Maryam Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne masu kada kuri'a a Ghana suka yi zaben mambobin kananan majalisu wanda aka yi aka gama lafiya a wurare da dama muna kuma tafi da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya
to assalamu alaikum mai saurare da fatan auni lafiya ga labaran wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajejjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau din nan talata inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru 9 a yankin girgizar kasar mai karfin 6.2 a ma'aunin girgizar kasa ta auku ne dab da karfe 12 na dare jiya litini ta raunata mutane sama da 700 ta lalata hanyoyi da layukan wutar lantarki da na sadarwa a lardunan Gansu da Kingai a cewar jami'an gwamnati da kafafen yada labaran China yayin da masu ayyukan kai daukin gaggawa ke neman waɗanda suka bace a gidajen da suka ruguje da kuma akalla wani wurin da ƙasa koko aka samu gocewar laka mutanen da suka rasa gidajensu na shirin kashe daren cikin tantuna cikin tsananin sanyi a wasu sansanonin da aka kakkafa cikin hanzari Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar sojin kasar shi ta buƙaci ƙarin sojojin Ukraine tsakanin 450 zuwa 500 don ƙarfafa rundunar sojin kasar yayin da take fafatawa da Russia. Yayin da koko yayin wata hira da manema labarai ta ƙarshen shekara a birnin Kiev a yau din nan talata Zelensky ya ce ba a yanke shawara ta ƙarshe game da wannan buƙatar ba kuma manyan jami'an soji na da kuma na gwamnati za su tattauna kan batun nace zan so a ƙara tattaunawa kan wannan buƙatar kafin in goyi baya saboda da farko dai magana ce ta iya samun mutane na biyu magana ce ta adalci magana ce ta adadin da sashin tsaro zai iya daukawa sannan kuma magana ce ta kudi a cewar Zelensky a ɗaya bangaren kuma a birnin Moscow shugaban Russia Vladimir Putin ya yabi sojojin kasar shi saboda dakile dannawar da sojojin Ukraine suka yi a fafatawar da aka fara tun a watan Yuni Isra'ila ta kai wasu sabbin har-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau din nan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta kokarin neman haɗin kan kawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar Al-Ahmar daga har-haren ƴan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da Hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar karkashin kasa a kudancin Gaza ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita ta ce har-haren jiragen saman Isra'ila sun halaka mutane akalla 20 a Rafa wani gari da ke sashin kudu daura da iyakar kasar Masar inda dubban mutane suka kaurace to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yau talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga bangaren Russia wajen daukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga har-haren da ita Russia ke kaiwa Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Russia ta kaddamar da har-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka ya ce an kashe akasarin fararen hular ne daura da fagayen daga a Donetsk da Kharkiv da Kherson da kuma Zaporizhia to amma akwai wasu kuma da dama da har-haren makamai masu linzami da Russia ke kaiwa kan biranen Ukraine suka ritsa da su an bada damar daukar bindigogi ga sojoji a bangaren Korea ta Kudu na gandun tsaro na rabai daya a iyaka da Korea ta Arewa a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Talata bayan da sojojin Korea ta Arewa suka fara daukar bindigogi tun a watan jiya sojoji daga kasashen biyu sun karshe kasa a wannan gandun tsaro wanda ke arewacin birnin Seoul wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta ta Majalisar Dinkin Duniya ke tafi da shi Korea ta Arewa da Korea ta Kudu sun amince sojojinsu su kwance damara a wajejen gandun tsaron kamar yadda yarjejeniyar sojojinsu ta shekara ta 2018 ta tanada to amma rahotanni na nuna cewa sojojin Korea ta Arewa sun shiga daukar makamai tun daga watan Nuwamba bayan da yarjejeniyar ta fara wargajewa
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata 19 ga watan Disamba ne masu kada kura'a a kasar Ghana suka yi zaben mambobin kananan majalisu. Mutane 18,750 ne dai suka nemi takarar matsayin mambobin kananan majalisan a yankunan zabe 6,250 a cewar alkalaman hukumar zabe. Duk da cewa dan fuskanci matsaloli a wasu mazaban galibi masu kada kura'a sun ce komai ya tafi daidai. Garrett Wan Abbas wakilin muryar Amurka dauke da karin bayani.
Na dau lokaci na kewaya tashoshin zabe da ke cikin yankunan zaben Bamamu a mazabar Okankwe Central nan birnin Accra danganin irin wainar da ake toyawa da farko dai na tantubi wasu jami'an zaben a tashoshin zaben babban masallaci da masallacin Adarawa da makarantar Boko da ke anan Fadama akan yadda zaben ke gudana ga abin da suka ci
sanati da Abdullahi We've been here before 7 months, and I'm a Muslim around 7:10 thereabouts. Actually, I'm from Samudamu, Badamu. Muna di anan la mugama lafiya kafin biyar murinci
sunan ki
biki sala
biki sake ne 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 matsayin ki anan
ni ne kisari a cikin mutane na zuwa dai mutane sun so fa mun kan kuma mutane 20 nan ta kawai na ga kuma tana sun da yana ina yin ta ba masalla kowa ya zo in ba mu gan sunan ka ba sai mu gwada maka inda zaka je ka samu ka gan sunan
shakka babu zabe na gudana cikin limana a hankali daya bayan daya ba kamar yadda mun ka saba gani a manyan zabuka ba ga abin da wasu da sun ka kada kuri'un suke fadi
Rabiatu Tijani
na jefa Korea
to abin da mun gani dai yana tafiya yanda ya kamata
ba ku fuskanci wani matsaloli
ba wani matsala
na Yahya Abdullahi
masha Allah
ina anguwa Adarawa rubutun da ake yi da ana yin shi da lafiya kan tsari kuma komai na kunci ba wani rikici ba komai
ɗan takara hudu ke tafatawa a wannan yanki maza uku da mace daya na samu jin bakin uku a cikin su
yana Alhaji Faruku Usman Nasa ina kwantar assembly
na ga kan zunga wurin jimar menene
ina min wai wata ta zo wata sofa mu ta zo wai ba ta gan kadin ta ba amma tana bi da ta ticket sunan ta na ta kawo gana ka to wata ticket da name to da bi da name da na folder za a ticket ya bar ku shikenan
kamata da mafada
wannan na cikin rules na is allowed so I don't know why he's doing that
ko banda wannan tun da aka koma tun da safi doctor mu na mata
alhamdulillah ko ina da son
komai na
alhamdulillah ni gudun Allah
ina na Muhammad Mahmud Bashir
mai
takarar assembly man na unguwar Baibamu to dai alhamdulillah tun da dai assembly man dai in ka duba zaben assembly man mutane ba su fitowa amma in ka waiwaya ka duba nan kaga mutane da dama dai suna fitowa wannan kuma dai ya fito ne daga irin campaign da muka yi muka shiga gida-gida saboda mu fadakar da mutane da amfanin vote assemblyman isa dai na gamsu da abin da ake
sunana Abdullah Isa karanta ta mini da mu electoral area ni fa na bari da yana tafiya su mutu don kowa dai yana comfort cash ba center da muka je ya kai wani confusion kowa na cikin doka alayen da dai dai mun duka muna kawo mutane mu kowa na kawo mutane shi dai kowa na da hope shi ya ci amma sai after election za ga wanda
hukumar zabe rai ta ayyana cewar tana sa ran za a fito sosai wannan karo don kada kuri'u Ratwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla a gaida Redwan Abbas to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar wannan haka yake to yanzu kuma ga Mustafa Nasiru ba tsare da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya
matsalar karancin likitoci da ma sauran jami'an kiwon lafiya na ci gaba da zama wata babbar matsala a sassa daban-daban na Najeriya wannan matsala dai a yanzu haka tana ci gaba da haifar da matsaloli musamman ga marasa lafiya a kasar Masu sharhi a Najeriya dai na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin gwamnatoci a matakai daban-daban sun mai da hankali wajen samar da likitocin da ma sauran jami'an kiwon lafiyar tare da kula da su kamar yadda ya kamata domin kawo sauki akan wannan al'amari Hajiya Rashida Ibrahim wata jami'ar hukumar wayar da kan jama'a ce a jihar Niger Ta yi ƙarin haske akan yadda musamman mata ke fuskantar matsaloli a duk lokacin da suka ziyarci cibiyoyi na kiwon lafiya musamman na gwamnati.
Karancin likitoci a bangaren kiwon lafiya yana haifar da babban matsala musamman ga mutanen mu ma'ana marasa lafiya saboda wani lokaci zaka ga an dauki mace ana gaggawa da ita a isa asibiti ko da za a je sai kaji an ce ai ba likita ko kuma likita baya on seat kafin duk a kira shi da sauran su ya iso sai kaga maybe in abin ya zo da ajali ko wani abu sai kawai kaji an ce ai mutun ya rasu wanda yake hakika ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan likitocinmu na nan Najeriya ma'ana kaman ta wadata su da duk wani abin da suke bukata wanda ya shafi rayuwarsu da zai sa rayuwarsu ya zama irin comfortable haka kuma sannan a ka'ida ai ya kamata a ce idan har doctors in shift suke yi wanga yana wannan daga karfe kaza zuwa karfe kaza yana tashi kuma ga wanda zai taking over daga karfe kaza zuwa karfe kaza to kaga idan ya kasance babu wani abin da suka sa gaba face kula da jama'a to ko da yaushe aka zo asibiti za a samu cewa akwai likita a wurin gaskiya rashin likitoci kusan zance yana kawo nakasun tattalin arzikin kasa saboda ai ina ganin tattalin arzikin kasa ya ta'allaka ne ga wanda yake da lafiya da kuzarin gabatar da duk wani aiki da zai gabatar wanda yake zai kawo ci gaba a ƙasa to kaga idan babu likitocin da zasu kula da lafiyar mutane su waɗanda ya kamata su yi wannan aikin tattalin arzikin ƙasa ba za su samu kuzarin da zasu yi shi ba
tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridu a jihar Niger Alhaji Muhammad Muhammad ya ce babbar matsalar ma ita ce yadda jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a nan gida Najeriya saboda wasu dalilai da suka hada da na rashin kula da su kamar yadda ya kamata
amma ni Niger jihar da ni na sani wanda ke na tabbatar da cewa ana fama da mugun karancin ma'aikatan asibiti dalili ko shine ni na imani har ga Allah ko wani na jikina likita ne ya gama karatun likita na ce mishi yaya za a yi maganan aiki na san naka automatically zaka yace bros ngaya maka gaskiya ko an bani ba zai yi ba saboda ba san darajar ma ba na wannan menene darajar mu hasta shi kudaden da ya kamata a bayar ba za a ba mu ba kuma wayan su yace yawanci masu suna likitoci suna nan a cikin payroll na likitoci sai a ce ana da likitoci amma ba a biyan su
wato kana nan akwai su ba su yin aiki ne
ba sai aiki suna san wasu rayuwa ce suna aiki amma suna nan a cikin kan gazo lissa ba likitoci a Niger sai ka ce ana in aka ce muka ana da 30 to ina baka tabbaci da cewa da wuya za ka samu guda 10
yanzu mine ne mafita gani yadda yake shafuwar rayuwar jama'a da kuma lafiya
babban abin da ya dace shine gwamnati ta maida hankali babu wani abu da za ka yi matalaka ya wuce magani ka samu mai harkar asibiti in kai taimaka ta wannan ko shi kadai kai ka wadatar ko shi kadai kai ka wadatar saboda menene in ka maida hankali kan kiwon lafiya sai da lafiya ake sauran hidimomi to tunda babu isasshen lafiya babu lafiya ka je yanzu mutum fargaba ke ka je asibiti ma sai ka ga laluran da zai rayu sai ka ga ya mace saboda ko ka je ba a ce babu likita ka dinga zama kenan cikin halin da ake ciki musamman a nan jihar Niger ka je sauran asibitoci zaka tare da halin na haula wala karfi kake
ta shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger Alhaji Murtala Mai Gyada ya ce ko baya ga rashin biyan likitocin kamar yadda ya kamata binciken da suka gudanar ya nuna cewa rashin samar da kayan aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a gida
a kuma bisa bincike da muka yi da tattaunawa da wasu masana lafiya wannan abu yana da nasaba da rashin kulawa na gwamnati da takamaiman albashi da ba ta samu da sannan da rashin kayayyakin aiki ma na gudanar da kiwon lafiya a asibitoci na gwamnati wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu labari ga masana lafiya akan wannan abu saboda haka muna amfani da wannan dama in kira ga gwamnati musamman gwamnatocin jihohi ya kamata a ce su inganta wannan fanni na kiwon lafiya ga al'umma domin kasance wannan fanni ne wanda yake da matukar muhimmanci ga al'umma a duk al'umman da ba ta samu kiwon lafiya da kula da kiwon lafiya da ya kamata to akwai rauni a cikinta a gaskiya wannan rashin samun likitoci a asibitoci na gwamnati yana ci mana tuwa kwarya da fatan gwamnonin mu za su duba su gani sun magance wannan matsala
to dan majalisar dokoki ta jihar Niger Honorable Muhammad Sani Abubakar ya ce su kansu 'yan majalisa sun ziyarci wasu cibiyoyin kiwon lafiya a nan jihar Niger kuma sun gano akwai matsaloli
dan kwamiti da yake kula da wannan sashen ya fita ya bi asibitocin nan ko kafin ma a kai ma gwamna koke tun daga gare mu ya fito a tabbatar ma gwamna da halin da wannan asibitoci ke ciki kuma in Allah da za mu ci gaba da bibiya haka ba ma asibitocin ba hatta ma'aikata na asibitin wadda halin ko in kula da suke yi da kuma tsarin ma'aikata da ake bukata duk waɗannan mun riga mun yi la'akari da su kuma insha Allah za mu ci gaba da bibiya akan haka
To a bisa wannan dalili ne dai majalisar dokoki ta jihar Niger tace tana shirin samar da kudirin doka na baiwa wanda ya karanci aikin kiwon lafiya aiki kai tsaye, inji shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji.
A dalilin wannan nema a mataki na majalisa, shi dan majalisa dake jagorantar bangaren harkar lafiya yazo da kuduri, kuma mun tabbatar da kudirin nan, kuma mai girma gwamnati da kudirin nan. Duk wani wanda likita ne na jiha ko kuma wani likita dake sha'awan yayi aiki da jihar Niger, wannan kaman automatic ne na bashi aiki. To kaga wannan ma kadai zai taimaka wajen rage rashin likitoci da muke da su a jiha.
Gwamnatin jihar Niger dai tace tana shirin daukar sabbin jami'an kiwon lafiya a nan jihar Niger a shekara mai zuwa, inji gwamnan jihar Niger Honorable Umar Mohammed Bagu jim kadan bayan da ya bika kasafin kudi na shekara ta 2024 na sama da naira miliyan 613 a zauren majalisar dokokin jihar.
An Allah idan mun riga mun sa shi wannan kunnin kasafin kudi cewa muka samu aka samu hannu za mu dauki ma'aikata na kiwon lafiya.
A wani rahoto da jaridar Premium Times ta wallafa dai ya nuna cewa a cikin shekaru takwas likitoci 'yan Najeriya su 5,000 ne suka tsere zuwa kasar Ingila, inda rahoton ya nuna cewa kasashen Indiya da Pakistan ne kawai suka fi Najeriya yawan likitoci a kasar ta Burtaniya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kachokam labarin wasanninmu na ranar yau zai baje kolin sa ne a jamhuriyar Niger, inda Chris kwanaki uku suka rage a yau Talata gabanin somu kwamfalar kokowar gargajiya wasan fifirin jini a kasar ta takobin kasa a jamhuriyar ta Niger. Jihar Agadez ce za ta karbar bakunci wannan gasar ta bana da ke kasancewa ta 44, inda 'yan kokowa 80 daga kowace jiha za su kafsa daga 22 zuwa 31 ga wannan wata na Disamba na wannan shekara ta 2023. Abdul Kadiri Isaka Isaka na jihar Dosso shine yanzu haka ke rike da takobin kokowar gargajiya ta kasar bayan nasarar da ya samu gaban Aibo na Maradi, inda ya lashe takobin sa na hudu, yayin da jihar Satta Dosso ke da takobi 6 zuwa wannan lokacin. Ga yanda nasarorin jiha zuwa jiha da waɗanda suka ci takobi a jamhuriyar Niger a wasan gargajiya ta kokowa ta takobi, inda a shekarar 1975 Yakuba Kantu na Maradi shine ya lashe takobin gargajiyar. A shekarar 1976 Salma Darani na Dosso ne ya nasara, yayin da a shekarar 1977 Yakuba Kantu na Maradi ya sake galaba. A shekarar 1978 Yakuba Kantu na Maradi ya sake mai da gami, yayin da a shekarar 1979 Salma Darani na Dosso ya nasara. A shekarar 1980 Yakuba Kantu na Maradi ne ya sake lashe takobin gargajiya na kokowa. A shekarar 1981 Bala Katso na Zandar ne ya nasara, yayin da a shekarar 1982 Langalanga na Zandar shine ya nasara. A shekarar 1983 Kaso Kazuga na Tawa shine ya nasara. A shekarar 1984 Isu Abubakar na Tawa shine ya lashe takobin na kokowa. A shekarar 1984 Isu Abubakar na Tawa yayi nasara. Sai a shekarar 1986 Usaini Medare Kataki na Tawa yayi nasara. A shekarar ta 1987 Narwa Sanu na Yamai shine yayi nasara. A shekarar 1989 Sani Mumuni na Maradi shine ya lashe takobin na kokowa. A shekarar 1990 Muhammadu Idi Komando na Tawa ne yayi nasara, yayin da
da shekara ta 1991 Ado Masko na Maradi ne nasara sai Labo mai kaho na Maradi a shekara ta 1992 yayin da a shekara 1993 ba da masu Al-Hassan na Zandar ne yalla shi ta kodin a shekara 1994 Labo mai kaho na Maradi shine yalla shi ta kodin yayin da a shekara 1995 ba da masu Al-Hassan na Zandar shine yalla shi ta kodin a shekara 1995 ba da masu Al-Hassan na Zandar ne yayin nasara sai shekara 1996 Bala Haruna na Zandar shine yalla shi ta kodin yayin da a shekara 1998 Muhammadu Idi Komando na Tawa shine nasara yayin da a shekara 1999 Bala Haruna na Zandar yalla shi ta kodin a shekara 2000 Isa Gazaguru na Tawa shine yalla shi ta kodin gargajiyar yayin da a shekara 2001 Hassan Adamu na Tawa yayin nasara sai shekara 2002 Bala Haruna na Zandar a shekara 2003 Muhammadu Abdulkarim na Bamban birnin Yammai ne nasara yayin da a shekara 2006 Umaru Bindigau na Maradi shine yalla shi a shekara 2007 Haruna Abdu na Tawa shine yalla shi a shekara 2008 Haruna Abdu a shekara 2009 Laminu Mai Dabba na Jara Agada yayin da a shekara 2010 Laminu Mai Dabba ya sake nasara shekara 2011 Umaru Bindigau na Maradi yalla shi ta kobin yayin da a shekara 2012 Laminu Mai Dabba na Agada ya dawo ya sake karbe ta kobin shekara 2013 Aliyu Salau na Zandar ya yi nasara sai Yakubu Adamu na Bamban birnin Yammai a shekara ta 2014 yayin da a shekara ta 2015 Isaka Isaka shine yalla shi ta kobin a shekara ta 2016 Isaka Isaka ya sake nasara a shekara ta 2017 Hayyaka Kanatawa shine yalla shi ta kobin yayin da a shekara ta 2018 Isaka Isaka na Doso ya yi nasara a shekara ta 2019 Usman Hassan na Tulaberi shine ya karbe ta kobin shekara ta 2021 Isaka Isaka na Doso shine ya lalabe ta kobin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Madalla to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 3:56 yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to a takaicen wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajejjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau dinnan talata inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru 9 a yankin Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar sojin kasar shi ta buƙaci ƙarin sojoji ɗan Ukraine tsakanin 2,550 zuwa tsakanin 1,450 zuwa 1,500 don ƙarfafa rundunar sojin kasar yayin da take fafatawa da Rasha. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗa kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Ahmar daga hare-haren ƴan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da Hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar karkashin kasa a kudancin Gaza. Shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yau talata ya jaddada abinda ya kira babbar gazawa daga bangaren Rasha wajen daukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita kanta Rashar ke kaiwa. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka.
Kamar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamayi Nandubi wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.